nobody's sweetheart now. They don't baby you somehow. Fancy hoes, silk and gowns, you'd be out of place in your own hometown. As you walk down the avenue, a marshal won't believe it's you. Wearing a big bird of paradise, it don't seem why somehow you're nobody's sweetheart. Silk and gown, you'd be out of place in your own hometown. As you walk down the avenue, knew the marshal won't believe it's you, you. Painted lips, mascara eyes, wearing a big bird of paradise. It don't seem why somehow, how you're nobody's sweetheart. La da 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 da